sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 9 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin kuje abin da muke tafe da shi, ga Ibrahim Garba da kanun labarai.
To Abdulaziz, rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a kasar Brazil. Wani jan daga da aka yi mai ban tsoro tsakanin masu zanga-zangar rashin yadda da juyin mulki da jami'an tsaro a kasar Myanmar ya kawo ƙarshe da safiyar yau dinnan Talata ba tare da zubar da jini ba. Sannan hukumomi a Burundi ina shirin sakin dubban fursunoni don rage cunkoso a gidajen yarin wannan ƙasa ta gabashin Afirka.
Kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji martani da kungiyar Coalition Bazoum 21 kai bayan da ɗan takara RDR Mama Usman ya ce kasashen waje su daina shishige a cikin zaben 21 ga watan Fabrairu na jamhuriyar Niger.
Kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin ƙasa da ƙasa daga ciki da wajen Niger wanda suka sa'ido a wannan zabe baki daya sun shaidi cewar an gudanar da zaben cikin tsanaki da adalci. Kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na jiran sakamakon karshe da zaben shugaban kasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu tababa, babu kwankwanto ko tsarin mulki za ta tabbatar da Bazoum a matsayin shugaban kasa da iko Allah.
Za ku cece ku ce da al'ummar Yoruba ke yi bayan ganawar jakadiyar ofishin jakadancin kasar Amurka da sarkin Fulani yammacin Najeriya Alhaji Muhammad Bambado.
Game da ziyarar da gwamnatin Fulani ta fadar ainihin ya kai embassy na Amerika, to ba sabon abu ba ne. To amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna? Ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna.
Kamar kowace ranar Talata, Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Rigakafin cutar COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin dakile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a kasar Brazil. Bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da dakin binciken sinadarai, masu ilimin kimiyya na kamfanin Pfizer da kuma jami'ar Texas sun dau jinin wasu mutanen da aka basu wannan rigakafin, suka garwaye jinin da samfur din nau'in cutar wadda ake kira P1. Masu binciken sun gano cewa rigakafin na dakile wannan nau'in cutar ta Brazil kamar yadda yake dakile sauran nau'ukan cutar ta corona. A wani al'amari kuma mai nasaba da rigakafi, hukumar RDIF ta Rasha ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin harhada magunguna na Adian da ke kasar Switzerland don samar da dimbin rigakafin cutar corona da Rasha ta kirkiro mai suna Sputnik V, wanda za a yi amfani da shi daga baya a nahiyar Turai. Wani jan daga da aka yi mai ban tsoro tsakanin masu zanga-zangar rashin yadda da juyin mulki a gefe guda da jami'an tsaro a ɗaya gefen a birni mafi girma a kasar Myanmar ya kawo ƙarshe da safiyar yau dinnan Talata ba tare da zubar da jini ba. Shaidu a Yangon sun ce an yi kofar rago ma wasu matasa kimanin 200 a unguwar Sanjong da daren jiya Litini, yayin da suke kokarin kubucewa ma jami'an tsaro waɗanda ke ɗaukar matakai masu ƙara tsanani na murƙushe zanga-zangar. Sojoji sun buɗe wuta tare da jefa gurnetin tsoratarwa, yayin da ɗalibai ke gudu suna shiga wasu gine-gine da gidajen jama'a a gundumar, inda sojoji suka yi ta barazanar ƙaddamar da binciken gida-gida don zaƙulo matasan.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaba da labaran duniya kashi na biyu. Bar mu fara da rahotanninmu daga jamhuriyar Niger, inda ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR Canji Alhaji Mama Usman ya gargaɗi kasashen waje da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su daina shishige a sha'anin zaben ƙasar na ranar 21 ga watan Fabrairu don kaucewa zama kanwa uwar gami. a wannan lokaci na ja in ja akan sakamakon zabe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sakonnin taya murnar lashe zabe da wasu shugabannin kasashen duniya ciki har da makwabta suka fara aiki wa dan takarar jam'iyya mai mulki ne yasa abokin fafatawarsa Muhammad Usman kiran waɗannan abokan hulɗa su mutunta tsarin zaben Niger a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Dan takarar na kawancen jam'iyyar Hamayya yayi wannan jan hankali ne a ganawarsa da manema labarai a nan birnin Yamai.
Dokokin mu sun ba ƴaƴan Niger damar su kai ƙara idan sun ga kure cikin sakamakon zaɓe, kuma dole ne a yi jira har a ga sakamakon da zai fito na ƙarshe. To amma mun gani waɗansu imma ƙungiyoyi imma ƙasashe na waje sun yi gaugawar cewa ai wane ne ya ci, a'a ba a san macito ba sai homiya ta ƙare. To saboda wannan muke jan hankalin ƴan uwa makwabta da sauran ƙungiyoyi cewa kowace ƙasa tana da nata shiri da tsari, a bar gaugawa kuma a kiyaye wa juna sai a samu hulɗa mai ƙwari kyakkyawa tsakankanin ƙungiyoyi da ƙasashe kuma tsakankanin ƙasashe da ƙasashe.
Muhammad Usman wanda a jiya Litinin ya gabatar da takardun ƙorafe-ƙorafe a game da yadda yake kallon yanayin da zaben 21 ga watan Fabrairu ya gudana na fatan kotun ta dubi bukatunsa da idan rahama, in ji shi.
Na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasar mu, tana da 'yan lokatta ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci. Fatan da muke shine jama'an Niger abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana, na tabbata an haka ta samu to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta bayar a ranar 23 ga watan Fabrairu ya ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya nasara da kashi 55.75 daga cikin 100 na yawan ƙuri'u. Saboda haka magoya bayansa ke cewa suna da ƙwarin gwiwar ba za ta canza zane ba, kamar yadda za a ji daga bakin Yahuza Sadisu mai magana da yawun coalition Bazoum 2021.
Ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa daga ciki da wajen Niger wanda suka sa ido a wannan zaɓe baki ɗaya sun shaidi cewar an gudanar da zaben cikin tsanaki da adalci. Kawancan jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum na jiran sakamakon ƙarshe da zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa. Babu tababa, babu kwankwanto, kotun tsarin mulki za ta tabbatar da Bazoum a matsayin shugaban ƙasa da ikon Allah.
Dokokin jamhuriyar Nijar sun kayyade wa kotun tsarin mulkin ƙasa kwanaki 28 don bayyana sakamakon dindindin daga lokacin da hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon wucin gadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu.
Wannan ya sa ofishin jakadancin Amurka ya fitar da wata takardar jawabi mai cewa muna kira ga jami'an tsaron da su janye su bar mutanen su koma gidajensu lafiya lau. Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a a yau dinnan Talata ta tuɓe rigar kariyar tsohon shugaban yankin Catalonia na ƙasar Spain da sauran jagororin 'yan aware biyu, wanda hakan ke dada nuna alamar za a ta sakiyarsu zuwa Spain su fuskanci tuhuma. Charles Puigdemont da tsoffin mambobin majalisar ministoci Tony Comin da Clara Ponsati sun kasance da rigar kariya daga tuhuma ne tun bayan da suka ci kujeru a majalisar kungiyar tarayyar Turai din, kuma sun ce suna shirin kalubalantar wannan matakin da aka dauka a yau Talata. Gwamnatin Spain dai ta yi maraba lale da wannan shawara da majalisar kungiyar tarayyar Turai ta yanke, tana mai cewa a cikin gida ya kamata a warware matsalolin kasar. To Abdulaziz, Iraniyawa 'yan rajin kare 'yancin mata da ke Iran da ma kasashen waje sun yi hidimomin ranar mata ta duniya tare da jan hankalin duniya ga wasu daga cikin wahalhalu masu tsanani da mata ke fuskanta a kasar, ciki har da gana musu tsanani da maza ke yi da kuma tsabar rashin ayyukan yi a wannan kasar da cutar corona ta yi illa ga tattalin arzikinta. A matsayina na mace wadda ta tashi a jamhuriyar Iran, na ma saba da irin wannan tsangwama cin mutunci da kuma cin fuska da gwamnati ke mana a cewar wata Iraniya yar fafutuka mai suna Nages Muhammadi a wani sakon bidiyo da ta tura ma sashin fasha na muryar Amurka don wani shiri na musamman. Muhammadi wacce yar jarida ce mai shekaru 48 kuma yar fafutukar yancin dan Adam ta shafe shekara da shekaru a gidan yari kafin aka sake ta a watan Oktoban bara, biyo bayan faɗi tashin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi na ganin an sake ta. Hukumomi a Burundi na shirin sakin dubban fursunoni don rage cinkoso a gidan yarin wannan ƙasa ta gabashin Afirka. Fursunoni wajen 2,255, wato kusan kashi 40 cikin 100 na yawan fursunonin ƙasar, za a sake su bisa ga wata doka wadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya gani. Rahotanni na cewa shugaba Evariste Ndayishimiye ya ce wannan afuwar mataki ne da ya zama wajibi saboda rage cinkoso da kuma kyautata yanayin gidajen yaren. Kafar labarai ta AFP ta ce waɗanda ke fursunan tsawon shekaru 5 zuwa ƙasa ne suka cancanci wannan afuwa ta shugaban ƙasa, amma banda waɗanda ake ganin suna da haɗari ga ƙasar. Waɗanda ke fursuna saboda dalilai na almundahana za a sake su ne bisa sharaɗin biyan kuɗaɗen da suka handame da kuɗin asarar da suka janyo da kuma kuɗin harkokin kotu.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya, inda a yanzu haka 'yan Najeriya musamman al'ummar Yarbawa na ci gaba da mai da martani game da ganawar da sarkin Fulani yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Bambado ya yi da karamar jakadiyar ofishin jakadancin kasar Amurka a Lagos. Yayin da wasu ke yabawa da ganawar, wasu kuma na ganin bai dace ba. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun bayan da karamin ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da hotuna da ke nuna sarkin Fulani yammacin Najeriya Alhaji Muhammadu Bambado na ganawa da jami'an ofishin jakadancin na Amurka ne a shafinsa na yanar gizo 'yan Najeriya, musamman ma dai na yammacin kasar ke ci gaba da mai da martani akan wannan ganawa. Wasu dai na da ra'ayin cewa bai kamata jami'an ofishin jakadancin na Amurka su gana da sarkin Fulani na Lagos ba, a maimakon haka kamata ya su gana da sarkin Lagos a matsayin na shugaban sarakuna na jihar ta Lagos. Alhaji Salisu Bashankai shine mataimakin sarkin Fulani na yammacin Najeriya, kuma ya yi karin haske game da wannan ganawa da aka yi.
Gaskiya ne ba zargi ba ne, an gayyaci mai martaba sarkin Fulani Lagos a embassy na America, kuma sun gayyace shi ne a matsayin da yake shi ne jigo na Fulani, kuma shi ne kuma chairman na ainihin sarakunan Fulani na yankin nan na Yarbawa gaba ke daya. To don haka ne suka gayyace shi saboda a zo a tattauna wasu abubuwa da su kawo ci gaban Fulani da kuma shi ga al'umma Najeriya ma gaba ke daya. Don haka mutane da suke ciyar wai me yasa ba gayyace sarkin Lagos ba? To ai sarkin Lagos sarki ne na kowa da kowa, uba ne na kowa da kowa, don haka ne duk abin da ya shafi wani abu daban wani bangare daban, to tunda akwai shugaban Fulani a wurin, ai kaga bai kamata a ce za a je ga sarkin Lagos ce gashi ga gayyace shi kan maganan ba. Shi da yake shi ya san matsalolinsu, kuma shi ya san kuma duk abin da kawo ci gaban Fulani shi ne yasa su America din ba sai na America din suka gayyace shi. Abinda bai kawo ba, kai baka tabbatar da me ke faruwa, ko ya abu yake kawai ka zo ka ce wai kawai ka ta surutu ana tura social media menene sarkin Fulani da an gayyace shi ba ga sarki ba, wannan ba haka bane. Su kula da kyau
a sarwar da ofishin jakadancin na Amurka ya fitar tun da farko dai na cewa an yi ganawar ne domin samu bakin zaren warware rigingimu na Fulani da manoma a yankin kudancin kasar da ma kasa baki daya. Alhaji Ado Shaibu Dan Sodo shugaban wata kungiyar ci gaban yan arewacin Najeriya ne a Lagos, wanda kuma ya mai da martani game da wannan ganawa.
Game da ziyarar da kuma sarkin Fulani ya kai fadar ainihin ya kai embassy na America, do ba sabon abu bane. To amma abin da ake bukata yanzu dai menene abin da suka tattauna? Ya kamata a watsa wa duniya abin da aka tattauna, sannan mutane su ji menene suka tattauna, domin soke-soke da mutanen kudu suke musamman kudu maso yamma, cewa ba a wannan lokaci ya kamata America su kai ziyara wajen sarkin Fulani ba a wannan halin da ake ciki. A wani bangaren za a ce suna da gaskiya domin halin da ake ciki na wannan lokaci a ce kuma da whole America ta kai wani sarkin Fulani ainihin ziyara domin nema karamin jakada na America ya taba kawo ziyara of nina
yanzu dai hayan da ƴan Najeriya ke ci gaba da muhawara hakan wannan ganawa bangaren masarautar Fulani na kira na samun fahimtar juna domin kawo ƙarshen rigingimun Fulani da ƴan ƙasa kamar da sarkin Fulani Shagamu Alhaji Salisu Bashankai ya shaida mani Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto yanzu kuma sai mu ƙara komawa Najeriya inda har yanzu a Najeriya tabarbarwar rashin tsaro har ya kai ga ƴan ta'adda ke da iko da wasu ƙauyuka a wasu sassa na arewacin ƙasar. Yankin Zuru na daga cikin wuraren da ƴan ta'adda ke rike da wasu ƙauyuka saboda sun haddabi jama'ar ƙauyukan sun yi ƙaura sun bar musu wuraren waɗanda suka tsaya kuma suna ƙarƙashin ikon ƴan ta'addan. Wakilin Muhammad Nasir ya yi kuma na da ƙarin bayani.
‘Yan Najeriya dai sun daɗe suna kokawa akan yadda rashin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa yayin da su kuma hukumomi ke cewa suna ɗaukar matakai don magance matsalolin. Yankin Zuru a jihar Kebbi na daga cikin wuraren da matsalar ko ta yi sauƙi sai ta sake dawowa har ya kai ga ‘yan bindiga sun mamaye wasu ƙauyuka da garuruwa. Salihu Muhammad Bena mazaunin Bena ne ta ƙaramin hukumar mulkin Dankowa Sagu a jihar ta Kebbi.
Mu dai ne muka iyaka da Zamfara daga gabas daga kudu mun iyaka da Niger State to yanzu daga gabas din nan babu sauran ƙauyen da yake zance yana wanda ke fisar wanda yake kasance mutanen nan na zaune ɗan ta'addan sun tada su sun dawo cikin garin Bena ba abinda ake ba su da halin zama ƙauyukan nan ɗan ta'addan waɗanda suka iyaka da Zamfara da sun mamaye daga cikin Kebbi sun ɗibo nuri suke da iko da wurin su yanda suke so haka suke cikin ƙauyukan nan dole wanda ke da abin ya taso ya baro garin wanda kun bai da shi dole zai haƙure bi umarninsu don ya zauna lafiya.
Buhari Riba shi ma mazaunin yankin ne da ke fama da matsalar ‘yan bindiga ya ce an kawo musu jami'an tsaro amma kuma ba su da isassun kayan aiki na farautar ‘yan bindigar.
Yanzu abin da muke son gwamnati ta yi waɗanda wata inda aka kawo har in dai da gaske gwamnati take a ba su abubuwan hawa waɗanda ya kamata da abubuwan da suke bukata a an ce ga barayi nan a tashi a dai a kawo kamar jiya wai an ce ga barayi su sojoji su zo sun ce wai makaranta za su yi tsaro wai saboda an ga wasu barayi na zagayen makaranta kada a kwashe student.
Shi ma shugaban kungiyar 'yan sa-kai a yankin Nazuru ya tabbatar da cewa lalle 'yan bindiga su ne suka mamaye mafi yawan garuruwan da ke makwabtaka da yankin Zuru daga jihar Zamfara.
Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta ba da jirgi haddari muka je zagaye mu ga inda wayannan mutane suke. Yawancin garuruwa na Zamfara sun haura 50 manyan garuruwa duk an wace garuruwa nan babu kowa cikin babaraye nan ba. A wajajen Babega a wajajen Kaboro ta can wajen Niger to Bena ne ya zama musu kaman tsakiya.
Rundunar 'yan sanda ta jihar ta ce ta kaddamar da shirin Operation Ganuwa wanda ke da zumar zagaye jihar da jami'an tsaro ta yadda 'yan ta'adda daga wasu jihohi ba za su samu sukunin kutsukai cikin jihar ba balle su yi barna. Na tuntuɓi rundunar don jin halin da wannan shirin yake ciki. Kakakin rundunar DSP Nafi'u Abubakar ya ce ana kan gudanar da wannan shirin kuma yana tasiri sosai.
Kuma recently ma za ka shi IGP ya kara mana jami'an tsaro na mobile CT da special forces kuma an yi identifying wannan areas da suke da problem a yankin Zuru an yi deploying nasu.
Dangane da rashin isassun ababen hawa ga jami'an tsaro kuwa ya ce jama'a su dan kara haƙuri.
Allah akwai shirin da za a kai musu isassun ababen hawa.
Masu lura da al'amura dai na ganin cewa akwai buƙatar hukumomi su yi da gaske domin shawo kan matsalolin rashin tsaro domin ba a san yadda lamarin zai kaya ba a nan gaba idan aka yi saku-saku da shi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar Mutabiya Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyoshi ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a bihausa.com ko ko sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Daya daga cikin manufofin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine bunkasa noman abinci da yadda kasar za ta wadata ta kuma iya ciyar da kanta da abincin. Haka ne yasa shugaban ya kaddamar da shirin bayar da tallafin noma ga manoman shinkafa karkashin kulawar babban bankin Najeriya CBN a shekarar 2015 a jihar Kebbi dake arewacin kasar. Dubban ɗaruruwan manoma ne suka amfana da wannan shirin kuma suka tara shinkafa da yawan ta ya haura tan 200,000. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya halarci bikin kaddamar da shinkafar wadda ita ce ribar da shirin ya samu cikin shekaru 5 da fara shi. Ga dai yadda bikin ya kasance.
Dandazon manoma ne tare da jami'an bankin babban bankin Najeriya da na wasu bankuna da ke karkashin shirin bayar da tallafin ayyukan noma suka halara a garin Zauro na jihar Kebbi inda aka kaddamar da shirin bayar da tallafin noma a shekara ta 2015 domin ganin irin nasarar da aka samu sakamakon noman da manoma suka yi a jihar ta Kebbi. Na samu zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa Aminu Muhammad Gwaranyo.
Kungiyar manoman shinkafa da take hulɗa da babban bankin Najeriya a ƙarƙashin wani tsari da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo da shi na samar da abinci a Najeriya na ciyar da kai musamman harkar shinkafa da ake kashe kuɗin Najeriya a fitar da su waje a shigo da rubabban shinkafa da mutane ke ci suna kamuwa da ciwace-ciwacen diabetics da ciwon shuga da hawan jini da makanta cewa a dakatar da wannan a noma shinkafar nan cikin gida a daina fitar da waɗannan kuɗaɗe. Wannan shi ne muka anshi wannan kira mu a matsayinmu na ƙungiyar manoman shinkafa. Muka yi aiki da babban bankin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Atiku Bagudu gwamnan Kebbi don nan aka fara wannan abin. Wannan bukin cika shekara 5 ne da fara wannan aikin na noman shinkafa. Shi yasa muka tara mutane don mu nuna musu cigaban da aka samu cewa Najeriya fa take ciyar da kanta da shinkafa da ake noma cikin gida ba shinkafa ta ciwo da ake kawo daga waje ba.
Haka ma na zanta da wasu daga cikin manoman da suka halara a wannan taron domin ji daga bakin su irin wannan nasarar da aka samu. Inda na fara da sarkin noman Kebbi Abdullahi Mai Gandu Argungu.
Alhakika ne gaskiya in kan ce abu an kobarowa mu an kobarowa. Doktan an kawara 2015 da mu an kawara. Wannan abu da ka gani yau cin nasara ce ga gwamnati da kuma mutanen jihar Kebbi. Da yawa mutane suna ciya ba shinkafa ta ba. Dadin da muka ji shi gwamna na Central Bank ya ce ya hoda kambolonin da duka so su zo a basu. Kako san idan ba alheri na ba gwamna Central Bank bai ce a kambolin zuwa basu.
Tunana Alhaji Lawai Yaro manajan AA Albasu.
Me zaka ce akan wanga abu da aka kaddamar su na dalar shinkafa da aka samu a Kebbi?
To wannan dalar shinkafa wannan hidima arziki ce. Gwamnati ta hiddo da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki cikin yarda Allah. Sai dai har yanzu muna da korafi akan gurdodi na gwamnati. Wasu tsiraru sukan anshi abun kuma su tarba abun yana yin karanci a wurin manoma. Tunda da abun na zuwa a wurin manoma kamar wannan shinkafar da ake yi a jihohi da sauransu za ta iya wadatar ƙasa Najeriya. Kowa ya amfana, in kowa ya amfana har ma za mu iya ba makota.
Wannan nasarar da aka samu a haujin noman shinkafa ta sa jamhuriyar Benin ta nuna ra'ayi na yin kawance da Najeriya domin bunƙasa noman shinkafa, inda har shugaban jamhuriyar ta Benin ya turo ayari ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin waje na ƙasar da kuma wasu sanatoci domin su shaidi wannan bukin na nasarar da aka samu na noman shinkafa a Najeriya. Har ma na zanta da wani daga cikin sanatocin da ke cikin wannan ayarin.
Sunana Isa Salif. Isa Sale ni ne abin nan ina parliament na Benin ina kuma parliament na ECOWAS. Abin da muke yi tare da mutanen Rifan na introduce wurin shugaban kasan Benin saboda muna da fadumomi dewa da ba a yi amfani da su. Yanzu kuma Najeriya kasan babban kasuwa ce, mutane sun kai miliyan 200. Don haka abin da muke son mu yi shi ne dukkan fadumomin da ke Benin a gyara su a ringa noma. Muna da yau wurin fadamomin da muke shi ya fi na Thailand girma sau hudu. Najeriya ba ta da fadamomi da yawa kuma don kunan mutane sun yawa, mu kuma da fadamomi da yawa kuma ba mu da mutane da yawa. to ka gani yanzu muka samu aka gyara fadomomin dukkanin na Benin ai manoman Najeriya ma mu ya ba su wuri a wurin su noma abin da muke son mu kenan kuma shugaban kasar mu ya amince
to ko wace riba ce Najeriya za ta samu daga wannan kawancin da za ta yi da jamhuriyar Benin Aminu Muhammad Gwaranyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya
babban amfani da za ta yi shine za a noma shinkafan nan tsakanin Benin Republic da nan Najeriya manoman su samu aikin yi manoman mu su samu ai hadin gambiza a hada hulda domin su hanar da shigowa da shinkafa da ake yi daga waje ta kasar su
masu sauraro anan zamu ji sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin ma jihar Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Julie Ladies Gresham da ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
gaida Muhammad da Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito daga Sani Muhammad da Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace assalamu alaikum biya Hausa yace da Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad da kauran Bauchi da ya taimaka ya dubi halin da wasu daga cikin ma'aikatan jihar suke ciki na rashin albashi gani yadda akwai masu wata tara ba tare da sun samu albashin su ba da fatan wannan kira nawa zai kai ga inda ya dace sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero unguwar Bola Ola da Abubakar Salisu Arinkibe Potescom suka ce baki da salamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka suka ce muna taya shugaba Muhammadu Isuhu na jamhuriyar Niger murnar lashe kyautar mu Ibrahim da ake bawa shugabanni da suka yi kokarin mika mulki cikin ruwan sanyi ba tare da neman yin tazarci ba dan haka muna fata zababben shugaban kasar Niger shi ma ya samu wannan kyautar mun gode viewe Hausa sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Yusuf Bazuka mai leda gwallo jihar Bauchi ya ce assalamu alaikum kuma biyu Hausa yace barkewar rikici tsakanin ɗan sa kai da Fulani a Yauri ta jihar Niger hakan abin takeici ne sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Hagari dake jihar Sokoto yace assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka yace hakika bayar da kyautar mu Ibrahim ga shugaban kasar Niger Alhaji Muhammadu Isu abu ne wanda ya dace saboda gudunmuwar da ya bayar wajen ganin tsarin demokradiyyar kasar ya dore jinjina shugaba Isu Muhammadu sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Maryam da Balkisu matan Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora suka ce baki da assalamu alaikum bai Hausa suka ce kyautar gidauniyar mu Ibrahim ga shugaba Muhammadu Isu na jamhuriyar Niger bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari da yadda ya gudanar da mulki na shekaru 10 koke-koken al'umma ya yi sauki matuka sabanin kasar mu Najeriya inda kullum mulki ƙarashe da yau madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to assalamu alaikum masu saurari ga labaran rigakafin cutar COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech na saurin daƙile yaduwar nau'in cutar corona da aka samu kwanan nan a ƙasar Brazil bisa ga sakamakon wani binciken da aka yi da ya hada da ɗakin binciken sinadarai Masu ilimin kimiyya na kamfanin Pfizer da kuma jami'ar Texas sun dau jinin wasu mutanen da aka basu wannan rigakafin suka garwaye jinin da samfur din nau'in cutar wadda ake kira P1 masu binciken sun gano cewa rigakafin na daƙile wannan nau'in cutar ta Brazil kamar yadda yake daƙile sauran nau'ukan cutar ta corona
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya tayin gabatar da shirin sai kuma Julie Leda Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro nake cewa sai mu hadu a shirin mu na dare da yarda ubangiji Allah yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe dubu kuma tasa a duk fadin duniya